high. Miles up above, there is laughter in the air, children bursting with the visions of an endless county fair. Miles up above, there is nature all around, rivers singing songs of motion while the trees enjoy the ground. Miles up above, there is country flowing far, from the endless cloudless wonders to the cities down on Mars. You don't have to worry. You don't have to worry, 'cause your mind is in no hurry to divulge the common flurry. Do your own skin dance. Miles up above, you see visions of the past floating down like restless winters in your bathroom glass. Miles up above, you can reason with the past. You can even find a holiday and make it last. Miles up above, you run naked in the sun, 'cause the city father lets you, he's not there to spoil your fun. Miles up above, they can even take your car, 'cause there's still a million wonders in your own backyard. You don't have to worry. You don't have to worry, 'cause your mind is in no hurry to divulge the common flurry. Do your own skin dance. Miles up above, they won't let you sing the blues, but they tell you you can worship anything you choose. Miles up above, the concoctions of your mind will devour all the kindness that you left behind. You don't have to worry. You don't have to worry, 'cause your mind is in no hurry to divulge the common flurry. Do your own skin dance. Da 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 da